Aje ne babban hafsan sojan kasa na Najeriya Lieutenant General Yusuf Tukur Buratai ya miƙa wasu yara da ƴan mata ga gwamnatin jihar Borno da ma kungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya wanda suka ce sun kame ne suna dauke da makamai lokacin da suke gudanar da yaki da yayin kungiyar Boko Haram a shiyar Arewa maso gabacin Najeriya. Waɗannan yara da aka ce adadin ya ta san ma 184 sun hada ne da mata da maza ciki har da wasu guragu da rundunar sojan Najeriya ke rike da su sakamakon kame su da ce sai suna rike da makamai. Lieutenant General da ya wada Major General Rogers Nicholas ya wakilta da kuma ya kasance komandar rundunar sojan na operation lafiya dole da ke shiyar Arewa maso gabacin Najeriya ya yi jawabinsa ne yana mai cewa
Prime Minister Lieutenant General Tiwa Buratai approved the immediate release of 184 children associated with armed groups who were in the custody of this theater for some time.
Yace babban hafsan sojan kasar Najeriya Lieutenant General Tiwa Buratai ya amince da sukan wasu yara 184 da kuma suka kasance cikin kungiyar da ke amfani da makamai wanda kuma suke tsaya wannan tiyatar na wani dan lokaci. Sai dai komandar rundunar sojan shiya ta bakwai da ke garin Maiduguri wato Brigadier General Abdul Malik Lamabiu ya mun karin haske game da matakan da suka bi wajen sakan waɗannan yaran kamar haka.
Yaran da kuka ga cewa mun mika su ga gwamnatin Borno da nan gwamnatin Borno kuma suka mika su ma Majalisar Ɗinkin Duniya represented by na UNICEF. Yara ne wanda muka tarar da su lokacin da muke waɗannan harkokin faɗan nan mun same su suna mu'amala da waɗannan terrorists nan waɗansu su mun kama su tare a ɗaure da jigidan arsashe mun tarar da su suna nan ɗaure da bama-bamai a jikinsu waɗansu su suna da bindigogi a hannunsu. To amma bisa ga tsarin United Nations in mutum ya kasance cewa shekarun shi bai kai na ballaga ba akwai yanda ake handling nasu da su. To tunda mu kuma muna bin aiki yanda tsarin kundin United Nations yake Majalisar Duniya yake shine yau ya kau ga yanda muka tankade su cikin waɗannan mutanen nan muka mika su domin muna sa zato muna kyautatawa cewa za a iya ayi musu gyara ayi musu nasiha dawo su zama mutane ne mai amfani ga al'umma a duniya.
Ina aka samu waɗannan yaran ne a jihar Borno ne kada ko kuma
a sa'a ni wurare da yawa amma gabaki daidai sun kasance a cikin wannan area da muke ce theater of operation now.
Ita ma dai commissioner ma'aikatar harkokin mata da walwalar matasa wato honorable Fanta Baba Shehu wanda wace shi gwamnatin jihar Borno honorable Kashi Shatima ta yi jawabi ga waɗannan yaran kamar haka.
To mata da yara abinda zan gaya muku a nan Allah ya karbe ku daga hannu ko in ce daga dajin da bai kamata ku zauna ba shi yasa mu za mu karbe ku yanzu ku yaran mu ne za mu karbe ku za mu zo mu ajiye ku inda mai kyau kamar inda aka ajiye ku anan kuma za mu kula da ku za mu koya muku ayyukan da za ku iya ku koya mata da yaran gaba daya za mu nemi iyayenku wanda ba su da iyaye kuma za mu nemi local government chairman da su sarkin garinku za mu hada ku so da ku zama kuma amfani ma mutanen garinku da mutanen Najeriya gaba daya.
Mr. Ibrahim Sisi dai shine wakilin kungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya wato bangaren UNICEF da kuma suka karbi waɗannan yara daga hannun gwamnati jihar Borno.
The release and the handover of these children by the Nigerian army is not the first one. We've already had several releases and I will practically say we've already had an estimated 2,000 children that have already been released so far.
Yace sakara karban irin waɗannan mutane wannan ba shine karo na farko ba daga wajen rundunar sojan Najeriya. Mun karbi mutane da dama a baya. Yanzu muna iya cewa mun karbi mutane fiye da 2,000 da yanzu haka rundunar sojan ta sauko su. Kuma za mu yi duk yadda za mu yi mu ga mun kyautata rayuwarsu da walwalarsu da ma harkokin karatunsu. Yanzu dai an kwashe waɗannan yara zuwa cibiyar koyar da sana'o'i da gwamnatin jihar Borno ta kafa inda za a koya musu sana'o'i daban-daban don su zama masu dogaro da kai. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.